Wannan al'amarin da ya sake kunno kai ne a daidai lokacin da ake ganin cewa masu aikata maggan laifuka kamar fiyade, cin zarafin mata da kananan yara, kasakasan mutane na ci gaba da cin karansu babbaka sakamakon yadda ake daukan tsawon lokaci wajen zartar da hukunci, lamarin da ke sanya yawo waɗanda aka zalunta gwiwa har ya kai ga suna yafewa masu laifin. Shin waɗanne matakai aka dauka a wasu jihohi na hukunta masu aikata irin waɗannan maggan laifuka? Ministan ayyukan mata a jihar Yobe dake Arewa maso gabashin Najeriya, Malama Hauwa Ba Abu Bakar, ta ce
a yanzu hakan nan kusan kowane senatorial district namu an kafa wannan kotun, kuma suna aiki, ba ana hukuntar da mutane zuwa hajiyar da kaiwa ga dauri. So wannan special court da aka yi on gender based violence din ya fara aiki tun July, wanda ya sa hannu da assenting issue into law, da shi da violence against persons provincial law, da shi da child protection law, kan su biyu lokaci daya rantama hannu ya mai da su doka, kuma ya fara aiki don saboda a yanzu haka an samu dauri ma life imprisonment without option of bail, don guda takwas ma an samu child protection law din ma akwai intervention sosai against maltreatment na children da child abuse, duk ana handling cases din shi yadda ya kamata. Gani ai babu zancen wani jami'in tsaro ba, don saboda ya wuce wannan level.
A wani bangare kuma, kwamishinan shari'a kuma Anthony Janar na jihar Zamfara, Malam Aminu Junaidu, ya bayyana cewa
wannan matsalar shari'a ta fadi, can da za ka ga idan aka kawo matsalar mai fadi sai a yi transfer din shi a wata kotu, sai Allah so dake Allah kin kenan dai a wace wace kotuna jihar Lagos, saboda sensitivity issue din domestic violence din da ake fama da shi, sun kawo kotu ta musamman kan lura da waɗannan sexual offenses din. Don kisa abin da ke faruwa nan gare mu, akwai kunya, kaga mutum ga shi ya ce an mashi fadi, sai ka ji ya ce shi bai son ta sai kotu ta fadi don kada ta je aure, ko a ce kuwa tun ya ce wannan shi abban musiba, ko kuma da aka ce an dai shi ba zai fasa yi ba. Akan haka nan su duk case din da akwai na da kaje ministry ina handling case din sun kai guda shida, da kaina nake zuwa kotu ko kuma lalle lalle akwai shi, na zo na kama gwamnati kudu cewa ga abin da ke faruwa, don muna son mu taimaki yanayin da aka ci tsan ɗin, dole sai mun yi musamman da ayyukan da jihar Lagos take ta ware kudu ta musamman da alƙalin musamman, wanda babu wata shari'a da ke banda waɗannan shugu wanda shi ka harkar fadi da nasawansu, kuma mai daraja gwamna ya yarda, kuma an zo an shirya biliyan zai nan za a fushi zuwa House of Assembly domin a tabbatar da an yi wannan kotun ta shura ta sabula. In ba haka nan ba, za ka ga kamar yake magana kwanakin baya, shari'a za a zo har shiro a kai ga tummancin ya faru.
Baya ga matakan da aka yi ta ɗauka a jihohi, shin a ina ne matsalar take? Fitaccen lauya barista mai nasara Kogo ya ce
to ita wannan doka da aka bullo da ita Administration of Criminal Justice, wato hanya ce wadda za a hanzarta tafiyar dodon kodi da ake yi ma tsarin shari'a na Najeriya, a rika hanzari wajen aiwatar da hukunci. Kuma akwai dalilai da yawa, ni ba zan yadda cewa wai hukunci sun yi saku-saku shi sanya ake tafka laifuka ba a Najeriya, a'a akwai dalilai da yawa. Na daya, tsarin shari'a da ake amfani da ita bai yi daidai da al'adun mutanen Najeriya ba, da zamantakewarsu, da mutuncinsu, da kuma addininsu. To yawanci dokoki ne waɗanda suke an aro su ne daga wasu ƙasashe, saboda haka gaskiyar magana shine abubuwa uku sune matsalar shari'a a Najeriya. Na farko shine akwai alƙalai waɗanda ko dai su sa kwaɗayi ko su sa san rai. Na biyu kuma shi tsarin da aka dora cewa duk laifuka manya na ƙasa, to ƙarƙashin sashe na 174 sakin sashe na 1-2-5 na tsarin mulkin Najeriya, an dora shi akan babban lauyan gwamnati kuma ministan shari'a a matakin tarayya, da kuma kwamishinan shari'a a matakin jiha, su suke da alhakin gurfanarwa. To sannan kuma ƙarƙashin sashe na 153 na tsarin mulkin Najeriya, ka la ba a cikin baka, da kuma sashe na 214-218, sai aka dora nauyin kamawa da kuma binciken waɗannan abubuwa ga 'yan sanda da sauran jami'an tsaro.
Masana a Najeriya dai na ganin cewa kamata yayi a bada ƙarfi ga yadda dukkanin masu ruwa da tsaki za su haɗa gwiwa don fahimtar yadda lamarin yake, don yin nazari da zai kawo mafita mai dorewa a yaƙi da miyagun dukkan a ƙasar. Hima Abdulrauf, Murya Amurka, daga Abuja, Najeriya.